jama'a assalamu alaikum masu yaro barkamu da shin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin tace haƙƙin dan adam a yau shirin zai daura kan batun kisan gilla da ake zargin rundunar yaki da ƴan ta'adda ta operation farauta ta yi wa wani mataki a Adamawa ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfi Hashim Gumai Ashirin mu dai gabata ne mun fara kawo muku labarin wani akasi da ya faru a birnin Yola na jihar Adamawa inda aka samu akasin da ya kai ga jami'an tsaro na rundunar yaki da ƴan ta'adda operation farauta suka yi wani matashi dukan kawo wuka da sunan binciken cewa an bashi wayar sata da hakan ya sanadiyar rasa ransa labarin akasin nan ya auku ne a shekarar 2023 a watan Agusta inda aka kama wani matashi mai suna Yusuf ana zargin sa da sace wayar matar shugaban asusun ba albai tallafin karatu scholarship na jihar Adamawa Ahmed Abdulwan Banzumo mahaifin Abdullah Dr. Tukur Abba ya fara ba mu labarin abin da ya faru tun lokacin da aka zargi dan sa da karbar wayar sata inda a yau zai tashi a dare lokacin da aka buƙaci daukan dan sa zuwa ofishin ƴan sanda don gudanar da bincike
Okay, since that's carefully, we want to have police days and not because even when the boy was going, let's say, they were entering upon him with Chiramo. Now there is not more really for me to follow, to follow them at that point. Quoting the secret police that day, but they didn't tell me they're going to Operation Farauta. It is when they took them there, as not knowing that they have already went and complained on Operation Farauta, and possibly these men were ready to receive the boys. And
okay, Operation Farauta.
So I never knew ma. It was only when this thing happened that I knew. I've been seeing them there, but I never knew what they were doing specifically. Nothing in the figures, nothing in the office. I actually know what they're supposed to fight is insurgency, Boko Haram, the NC kidnapping, the bandits, So some people use them to set his course. This is what I have been saying. Because I know.
But to Dr. Kamarir da ke amfani da ƴan sashi kenan.
Yawa.
Kai karan mutane su kakkanya su su hana kafin da ake dinga kenan.
So haka ne, they use them to set his course. And they knew, those people that took this boy, they knew what happened. So, at the other day, ana dukan yaro a can ne, sai aka using wire. Because mace masa yi yi da wayar sari. So they didn't use his own telephone. Yaron da ya company driver ne shi ne ya buga because ya san section dina. Muna zane da kashi ya buga. So muna ji Abdullahi na kuka yana ce dan Allah mu nemi waya ko ina yake. Mu kawo wa'annan mutanen suna so su kashe shi. Tun da yake kuma yake wai yake wayan yana ɗakin sai ke to. Mu ke mu ran sake ni da mu ran sake ɗakin gaba ki da ba waya. Sake shi call back so the my section call back. Ano wayan yaron da yake cin shi Faruk Usman. Wanda ya company driver ya zo gidan shi sunan shi Faruk Usman. So ya kiya Faruku din yake masa mu ba mu ga waya ba ko za ku zo da shi ya nuna muku waya so we are seeing sai suka iso da yaro dai handcuffing hand at back so ta hannun shi a baya suka handcuffing daga shi sai boxer sai tuɓe shi ga alaman duka a bayansa ko ta ina ga alaman bruises abunan nasa yes nasa downward so na ce musu da suka zo da shi akwai two policemen suka zo da hancin suka saukar da shi sai ya shigo sai ga policeman yana da bindiga. The other policeman was holding a big stick and ina irin mai abunan da yaro banda ke cutting out of the tire of a motor har ke yuzana dukan mutane. Yana da gidan shi one policeman din. The other policeman was holding a fire to make
ha. Duk a cikin waya.
Ina ce musu ha. Ku da kai muku yara ku je ku question na shi ne ku 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 yaro har yana su biscuit. Sai da yaron sai da holding the gun. Ana kiran shi Bashir Barnuwa. Ya ce wai yaro ya ce wai yana gidan shi ne gwamnati wata da yaro ya ce kun buge shi kuna so kashe shi ne shi haka ya faɗa wayan nan da muka zo kuma na ce Abdullahi mu shiga ranki ka nuna mana waya ya ce wallahi gadi ba waya cikin gidan ɗakin nan kada ma mu shiga aka wuya su fara sa everywhere in that room so ya ce suna so sun buge ne so su kashe shi haka na faɗa wayan nan yana gida yanzu ma kada ka bar su koma ka ce da ni za su kashe ni this was this boy's son So we related to let's go back to our bed. Okay, in fact I asked the she instructor, let's say what next the Akumbujaro to this stage? What next? Let's say we're saying we can see idea this one. So let's go back to the rest. So we're going to say
yawa kai kun ce fita da karaka shi Abdullahi
eh sun dauke shi motar suka kawo shi da motar gidan zumurin na official car na shi din Hellas double decker sai muka dauki hanyar su da suka je zamu je siyaji sai ga muka dauki hanyar muna da shi muna sai muka mai traffic a wajen muka suka saukar da yaran sai suka ce in sai a gindin diska na ga daga ba suka ce shiga na shiga they remove his handcuffs a badakan da rufi wanda ya zo gidan shi bari sai son handcuff aka mai da shi motar kamar wani hardened criminal
To daga nan mutumin da ke shiga tsakani Husaini Bello ya faɗa mana abin da ya faru da Abdullah har zuwa lokacin da rai yayi halinsa.
To da sassafe sai ya buga mini sai ce ai suna medical center. Sai ce medical center sai ce sai na tsawa sai ina zuwa. Sai ce to da na fita sai na bugawa shi Abdul Zumo. Ake Zumo yaron nan fa an da ke shi yanzu masa ciwo. Yanzu nan dajin din baban sa ya buga mini sai ce min suna medical center. Sai ce min wallahi shi ma wallahi tun jiya wallahi bai da lafiya sugan sa me ne nashi ya dawo amma zai tura dan gidansa so in na je na sami Dr. Tukuru a medical center din so sai can Dr. Tukuru ce min doctor akwai doctor dai abuna a kan ICT abuna scan so ya je zai fitar da file na yaron din so don akai shi CT scan din so sai ga dan gidan wanda shi Abdul Zumo yace zai tura so sai ya tura shi so ya zo ya ga yaron so a gojen sai dama akwai zamu je fufore da wani akwai abinda zamu je musu zan je siya shinkafa a fufore akwai wani so daga gojen sai naga akwai danin shi yayan Abdullah ne ko kaninsa sai na ce masa in dajin ku ya zo ce bari in je fufore sai na dawo. Na dawo da daddare sai muka koma muka je muka ga shi Abdullah an mayar da shi intensive care.
Wajen kulawa na musamman.
Exactly. So a gujen muka je da daddare we spend about an hour a gujen. Amma an hana mutane zuwa. So muka je. Ha! Da safe na kwance kawai sai aka buga min waya. Sai na ce sai ce ya ubando mai ya buga min waya sai ce min ta Abdullah nan fa lokaci yayi sai na ce what sai ce Abdullah lokaci yayi kuna ina suka ce yanzu nan ma suna asibiti so sai muka yi sai na tafi asibitin din sai dana samu su an kai shi mortuary so aka ce akwai investigation da za a yi
Kirin nan ya ji ta bakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ta bakin kakakin rundunar SP Suleiman Yaya Ngurogi.
To, farko dai matakin da aka ɗauka shine kwamishinan 'yan sanda ya bada umarni a gudanar da bincike. Kuma yayin gudanar da bincike, mun kammala bincike, waɗanda muka samu da hannu cikin wannan aika-aika. Akwai tsarin da aka bi na ɗaya akwai wasu jami'ai tun da kaje na haɗin gwiwa ne wanda ba jan sanda kawai ba inda kowane jami'i ko kuma kowane runduna suna da matakai da suke ɗauka wanda ake ce internal matters sannan mu jami'an tsaro mu ma mun yi haka mun ɗauki internal matters in actions inda cikin jami'anmu wanda suke da hannu mun gurfanar da su gaban shari'a bayan daukan matakan da ya dace yanzu haka da nake gaya maka kesin ya koma kotu sannan kuma ita kotu ita ne za ta yi shari'an da ya dace ga abin da ake zargi a kai to wanda suke yan sanda akwai wanda aka yi musu bincike an same su da hannu sannan kuma an yi trial nasu ta cikin gida kuma an kore su aikin dan sanda sannan mun mika su gaban kotu domin kotu ta yi hukunci akwai kuma wanda muka ga laifin su bai kai a kore su ba to amma duk da haka tunda abinda ake laifi ya riga ta aikatu to dole ne kotu ne suke da hurumin yin hukunci to su ma suna nan ana gaban kotu sannan kuma zamu bada dukkan hujjoji wanda muka tattara game da wannan aika sannan zamu mika ma kotun sannan zamu yi bibiya mu tabbata an yi ma kowa adalci
Masu raro kun dai ce da ta kasance har ta kai ga mataki Abdullahi ya rasa ransa bayan shin dukan zanganci daga jami'an haɗin gwiwa na operation farauta irin ciki da gaskiya dai kin sauran hukumomin tsaron da jami'an suke da hannu a wannan badakala dan jin irin matakan da suka dauka na ladabbatar da jami'an su duk a kokarin daƙile faruwar irin wannan zalunci idan ko mun samu wasu ƙarin bayanai za mu dawo da wani sabon shiri kan wannan batu sai a biyo mako zuwa dan jin wani sabon shiri idan Allah ya kai yanzu amarin abokan aiki na Nasara da Melin Faya da Lado Salisu Garba waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku Mr. Phil Hashin Gumuliki cewa mu kasance lafiya.